الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka, Masjidu Al-Khulafa'ur Rashidi, don ci gaba da karatunmu na Hallul Masail fi Sharhi Mukhtasari Al-Akhdari. Wannan shine majlisi na 28 a cikin karatun wannan littafin. Idan muna 23 ko da 4 da ga watan Muharram, Hijira daga garin Makka zuwa Madina 1448, wanda ya daidai da yawa 11 ga watan 7 a kalandar Bature 2026. Idan ba manta ba, sati da ya gabata muna cikin karatu a cikin sunnonin sallah. Malam ya zano mana abinda yake sunnoni ko abinda yake sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda muka yi bayani a baya, ita abinda ake cewa sunna shine aiki ko hada ko kuma tabbatarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani abu wanda wani ya aikata. In ma ya kasance manzo Allah ne aka gani ya aikata, ko kuma manzo Allah ya hada, ko kuma abu ne wanda yake siffa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bangaren halayya shi, ko kuma bangaren halitta shi, ko kuma ya kasance an aikata wani abu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko aka bashi labarin aikata abu kaza bai yi inkari akan shi ba, dukkan su wannan su ne ake kira da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda muka yi bayani a karatun mu na baya, hukuncin sunna shine zaka samu ladan aikata ta babu laihi idan baka aikata ta ba. Kenan ba wata ukuba wanda mai shari'a zai dora maka dalilin baka aikata wani sunna ba. Idan shine sunna abinda aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ne din ya ƙara samun kusanci zuwa ga ubangijin shi, ba bai kasance maka farilla ba ko kuma wajibi ba. Amma dai idan ana so a ce ka aikata, dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata, idan kuma kai haka, to tabbas zaka samu lada. Idan baka yi ba, babu wani laihi a kanka. Kamar yadda muka buga misali ga mutumin karkara da ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tambaye shi akan abubuwan da suka wajabta akan shi, wanda suke farilla ne akan shi, wajibi ne a cikin addinin nan sai ya aiwatar da su. Manzo Allah ya bashi labarin abin da yake farilla, yace shin da kwai wani abu wanda yake kuma bayan farilla? Yace a'a, sai dai idan kaga dama kai nafila. Yake cewa to zan tsaye da kaina akan abin da yake farilla. Manzo Allah yace in dai yayi gaskiya, to aljanna ita ce makomashi. To shine malin ya ambata mana abubuwa wanda suke sunnoni na sallah. Muna cikin sharhi sati da ya gabata, lokaci ya yi mana halin shi, muna kan sunna ta tara. Shine malin yake cewa wat taslimatu thaniya was salisa lil ma'mum raddan ala al imam wa ala man ala yasarihi li hadisi samura bin jundub radiyallahu anhu qala umirna an nurda ala al imam wa an natajawaba wa an yusallima ba'duna ala ba'd. Wannan mun karanta wannan hadisin shine dai a gurguje, yace cewa sunna ta tara shine mutun yayi sallama ta biyu da sallama ta uku, game da wa game da mamu mamu idan ya tashi sallama ta biyu da sallama ta uku wannan sunna ne duk da kasancewar kamar yanda nayi bayani a baya jumhurin malamai ba sa ganin sallama ta uku suna ganin kurum sallama guda biyu ce sallama da zaka yi ta damarka ta idashin sallah sallama ta hagun inka na mayar da sallama ga wanda suke bangaren ka na hagun kuma yanda ya bayyana man da kai hadisin da Imam al-Bazzar ya kawo shi hadisi ne na Samura bin Jundub yake cewa an umarce mu mayar da sallama kuma mu yi wa junan mu shashan mu shashan mu da shashi yayi wa juna sallama a cikin sallah kinan shine sallama ta horgo kamar yanda muka bayyana mazhabinmu na malikiyya sallama uku mutun yake sallama ta horgo ita ce wanda zaka kammala sallarka ka kulle sallarka ka karasa sannan sallama da zaka yi bangaren damarka sallama da zaka yi kana huskantar alƙibla ita ce sallama game da limami sallama ta dama ka kammala sallah ka gama sallamarka sallama ta hagu wanda suke hannayenka na hagu amma dai kamar yanda su malaman malikiyya suka karrara sallama ta harko ita ce wadda zaka sallame ka kammala sallarka sallama ta hagu wanda suke bangaren ka na dama bangaren sallama ta hagu wanda suke bangaren ka na hagu kenan kana da sallama nawa sallama guda uku amma dai sallama guda biyu ita ce wadda sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar shine sallama bangaren dama da sallama bangaren hagu wannan shine abin da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa wannan masala ce ta fahimta kamar yanda ya kawo riwaya ta Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda Imam Malik ya hudar raita yake cewa assalamu alaikum an yaminihi summa yurdu ala al-imam fa in sallama alaihi ahadun an yasarihi radda alaihi daga Nafi Maula Abdullah ibn Umar yake cewa Abdullah ibn Umar yanda ya kasance yana yin sallama ta farko yace assalamu alaikum bangaren shi na dama ya kammala sallar shi kenan ya kulle ya liƙe sallar shi inda ai mabudin sallah shine kabbara harama malikin sallah kuma shine sallama daga yayi sallama bangaren shi na dama to wannan ala ya kammala sallar shi yace sannan yayi sallama game da limami kenan yana huskantar limami sannan yayi sallama idan da kai wani bangaren hagun in shi zai mai sallama shi ba kenan sallama nawa sallama uku dalilin wannan hadisin ko dalilin wannan asar din na Nafi daga Abdullah ibn Umar ya kasance mazhabin malikiyya sun dauka sallama guda uku ake yi bangaren hagun sannan limamin ka sannan bangaren ka na dama wannan game da mamu kenan limami kuma sallama guda biyu bangaren dama da bangaren hagu wannan shine abinda malaman malikiyya suka tahi akan shi amma dai jumhurin malamai suna kan sallama guda biyu ce kamar yanda aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa ɗaya bangaren dama shi ɗaya bangaren hagu ɗin shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan ta damar ita ce wadda take wajibi ita ce wadda take farilla ita ce tana ɗaya daga cikin farillan sallah shine at-taslim can baya mun karanta daga cikin jerin farillan sallah kenan zaka ce assalamu alaikum bangaren dama in kaga dama sunna ne kai sallama bangaren ka na hagu in kuma mazhabin malikiyya zaka bi a fahimtar su in kama limamin ka sallama shi ma sunna ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai ka cike sallama shine mafi lada kamar yanda ubangiji yake bayyana mana wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka yi maka sallama to ka mayar da sallama kwatankwacin yanda aka yi maka ita ko kuma kai mafi kyan wanda aka yi maka shine idan aka ce maka assalamu alaikum kai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi ko ku alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine tab wurin amsa sallama ko wurin yin sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shine ahsana minha mafi kyawun abinda aka yi maka na daga sallama sai sunna ta goma malai yake cewa wal jahru bit taslimati al wajibati lil ittibai yace da bayyanawa ga sallama wadda take wajiba ita ce waccan wadda zaka liƙe sallarka da ita kace assalamu alaikum yace ba dan komi ba saboda bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai taba yin sallama ba ya asirta ta a cikin zuciyar shi ba yana cewa assalamu alaikum kowa na nesa da na kusa sai sun ji da manzon Allah ya sallame sallar shi kina wannan bayyana sallama kakka yi ta a cikin ranka kurum kai wannan mafi yawa abinda zaka ji wani kurum isin zaka ji amma dai baka san mai me yace ba to yana ɗaya daga cikin sunna in yayi hakan ya buye babu laihi akan haka amma dai mutun ya bayyana ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai na 11 yake cewa as-salatu 'ala an-nabiy fi at-tashahhud al-akhira shine yin salati game da annabin musira da amincin Allah shi tabbata a gare shi lokacin da mutun ya zo sallama ta karshe ai sallama ta karshe ga sallah mai raka'a guda biyu sallama ɗaya gare ta kinan wannan zama da zaka yi na karshe shine zama na karshen ka a shine zaka yi tahiyya kai salati ga annabi kai kuma addu'o'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu akan duk lokacin da kai zaman tahiyya bayan ka gama salati na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai kokari ka nemi tsari daga abubuwan nan guda biyar Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wannan abubuwa guda biyar yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai hasali ma manzo Allah sallallahu Allahu alaihi wa sallama ko da yaushe yana yi shi kuma wani sa'in abinda aka tabbatar da manzo Allah yana yawaita yin shi yana tashi daga manzila ta sunna yana komawa wajibi ko kuma ya koma sunna wadda take muakkada idan ya kasance ko sunna muakkada ce bai kamata ba mu yi kasa a wiwa ba yana da kyau a ce muna yin su salati ga annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi sannan neman tsari daga abubuwa guda hudu ko biyar biyar ne idan ka dauka tunda fitnatul mahya ita ma sannan fitnatul mamat shine ya ubangiji ina neman tsari daga gare ka daga azaba ta kabari min azabil qabr wa min azabi jahannam daga azabar wuta ta jahannama wa min fitnatul mahya daga fitina jarrabawa ta rayuwa da jarrabawa ta mutuwa da jarrabawa ta masihid dajjal wannan abubuwa guda biyar sirri ne ba karamin sirri ba a kalkashin su ba wanda ya samu ubangijin shi ya mai shamaki da wannan abubuwa to ya riga ya wanye a rayuwar shi ta nan duniya haka da rayuwar shi ta gobe kiyama duka hayaniyar da ake yi neman tsari ne muke ka a fara maka so mun taba a cikin kabari Allah ka ije mu da azabar kabari kuma wannan manzo Allah ya riga ya tabbatar mana lalle a cikin kabari ana azabtar da bawa da kai wanda ake musu abangu kamun su isa to wannan kuma ta kabarin nan ba a san ba shekara nawa za a yi ba tunda ba wanda ya san hatta da ubangiji cewa yake yi saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum aka tambaye yasalunaka anis saati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi fi kitabin la yujalliha liwaqtiha illa hu a wani wuri yake cewa akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a yake cewa kun ga al'amarin tashin kiyama ni ma kaina na kusan boye wa kaina yaushe za a yi tashin kiyama saboda amma kowa sakayya abin da ya girba a rayuwarsa ta nan duniya shi ubangiji yake cewa akadu ukhfiya na kusan ni ma in boye wa kaina lokacin da za a yi tashin kiyama ba wanda yake da ilimin sanin tashin kiyama in ba ubangiji ba shine suna tambayar ka akan yaushe ne tashin kiyama yake cewa ilimin ta yana gun ubangiji shi kadai tilo shi kadai yake bantar sanin yaushe za a yi tashin kiyama shine malaika jibril lokacin da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tambayar shi akan abubuwa al'amari na wannan addinin namu na musulunci da yazo yake tambayar shi to yaushe ne ranar tashin kiyama yake ce me mal mas'ulu anha bi a'lam na sa'il mai tambayar ba shi bane ba mafi sani ga wanda aka tambaya ba da ni da kai in ba wanda ya sani saboda Allah kadai ya san yake banta da ilimin tashin kiyama kuma ba wani wanda ya leko ya ce a rana kaza ce ko hatta da waɗanda suke gun ubangiji kai hatta da shedannan da suke zuwa su sato maganganu a sama su kansu ba wanda ya ji yaushe ne ranar tashin kiyama kowa yana nan yana zaman jira shine ubangiji yake bayyana mana la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai kura kai tsaye kurmu haka za a zo kurmu ana cikin hada-hada manzo Allah yake cewa wani ya dauko kayan shi ban ruwa yana zubawa ishanin shi wani yana tatsa wani yana gona haka za ta zo kurmu ta rufa da kowa hey lissafi shine ubangiji yayi hakan ne saboda asakantawa kowa abinda ya riga yi ya aikata a rayuwarsa ta nan duniya shi kuma karamar tashin kiyama ita ce da zaran an ce an tsaida maka kwantar ɗinka an amshi aran ran da aka baka wannan kiyamar ka ta riga ita tashi saboda ba wani abin da zaka gabatar in ba wata sadaka ba wanda take mai gudanya ko kuma wani yaro wanda ka bari kai ke yake maka addu'a ko kuma wani ilimi wanda ka karantar ake amfanuwa da shi wannan abubuwan su kadai ne zasu cece ka su ne zasu sanya abinda ka bari a rayuwarka ta nan duniya lada ya ringa kai maka koma bayan su babu wani abu wanda lada zai kai maka iya abinda ka zo da shi iya shi ne za a maka raskwana kai hasali ma baka littafin ka za a yi ka karanta a ce ka yi wa kanka hisabi iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba karanta littafin ka ya isa bawa ka yi wa kanka hisabi a wannan rana Allah kiyaye mu shi ne yake bayyana mana wannan abubuwa guda biyar gata ne game da bawa kuma ita kuma sallan nan duk lokacin da bawa ya shiga sallah to yana ƙara kusantuwa ne zuwa ga ubangijin shi shi sanya da aka wa da aka tashi bayyana mana menene kyautatawa ake cewa kyautatawa shine ka bautatawa Allah kamar kana ganin shi in kai baka ganin shi to shi yana ganin ka lokacin da ka zo ka ce Allahu Akbar ka bar dukkan wani tsari da gare ka ka bar dukkan wata hayaniya ka bar aikinka ka bar iyali ka bar jin dadin ka bar komi ka huskanto zuwa ga ubangijinka mahalicci a wannan wurin ne ake samun shi a wannan wurin ne muke ƙara kusantuwa zuwa gare shi to a wannan halin da ka kabarta sallah ka riga ka mika kokuwarka zuwa ga ubangiji a wannan halin ne ko ya kamata a ce ka lazumtu wurin yin addu'a kamar yanda aka kebance mana wurare guda biyu wurare ne masu tsada a cikin sallah wanda yana da kyau a ce mun mai da hankali muna yin addu'o'i a cikin su shine lokacin da muka samu kanmu a cikin halin sujada shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa ammar ruku'u fa azimu fihi ar-rab wa ammu sujudu fad'u Allah fa qaminun an yustajaba lakum yace kaga ruku'i idan kuka ka sirsina zuwa ruku'i yace ku girmama ubangijinku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh irin kalmomi na girmamawa na nuna lalle ba wanda ya kai in ba ubangijin ba sannan yace amma dai kun ga mas'ala ta sujada idan kun zo kun rusuna kun yi sujada yace ku yawaita roƙon ubangijinku bukatunku na duniya da na gobe kiyama yace kallama ubangiji ko kun kusa ku yi dace akan ubangijinku ya karba muku addu'o'inku lokacin da kake halin sujada sai lokaci na biyu a lokacin sallah wanda aka baka dama shine lokacin da kai zaman tahiyya yana ɗaya daga cikin karantarwar manzo Allah bayan ya gama salati game da shi yana yin wannan addu'o'i guda biyar sannan ya zo da addu'o'i ya neman ma kanshi tsari da wannan abubuwa guda biyar sannan kuma ya bijirar da wa'ansu addu'o'i wanda suka dace ya yi addu'a falfaji ya ce na mutum ya yi bar kolin duk abin da gare shi na addu'a shine bayan kayi attahiyya kayi salati ga annabi wannan kuma yin salati ga annabi yana ɗaya daga cikin sababi wanda suke sanyawa ubangiji ya karɓar ma bawa addu'a shi kayi salati ga annabi ka neman ma kanka tsari da abubuwan nan guda biyar kayi bashi kolin addu'arka ya ubangiji wai ba sai kayi larabci ba ubangijin nan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur duk abinda rai ta kulle ta kumshe ta ki bayyanawa ubangiji ya riga ya sani duk abinda ido take nema take kibtawa ta boye ubangiji ya riga ya sani to ina to dan ka me yaranka yahi ka sanin rai yahi ka sanin yaran shi ya halittan maka shi kuma shi ya yassare maka kake yin shi in ba baka iya yin larabcin to ba a ce maka wajibi ba sai kai ba abin da yake wajibi shine addu'o'i wanda suke daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan babu tauqifiyya ne kamar yadda malumai suke cewa lafazin sa tauqifi ne lafazi ne wanda ya zo daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko manzo Allah mun sani baya furta abu in ba daga wahayi ba to dan haka mu lazimtu akan lafazin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana sun kawo dalilai kamar misalin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya kasance ƙarshen maganar shi lokacin da zai kwanta ita ce wannan addu'a Allahumma aslamtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu zahri ilayka ragabatan wa rahbatan ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta manzo Allah da ya karantar da sahabi wannan addu'a yana maimaitawa sai yake cewa wa bi rasulika alladhi arsalta
manzo Allah yace mi a wa bi nabiyyika allazi arsalta ya jara mi a yanda na karanta maka haka zaka karanta mun wa bi nabiyyika allazi arsalta to wannan shine malumai suke kawo hujja lalle addu'a in daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka same ta to wajibi ne mutun ya lazumta akan kalmominta akan lafazinta kada mutun ya nemi ma'anarta ko kuma wani abu amma dai bukatu ne gare ka na yau ko gobe kana iyawa ka baje kolin ka da Hausar ka shi ya san abin da kake nema ko baka wadi ba ya riga ya sani zai biya maka bukatunka akwai abubuwa da yawa wanda bawa zai ringa kalazumci salati na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi karan kanshi ya ishe ka ba sai ka bujirar da bukatotinka ba ubangijin yayi alƙawarin zai yayi maka duk wata bukata da gare ka kuma ya gafarta maka zanubanka wannan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo yake tambayan manzon Allah yake cewa in sanya salati na a gare ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kwarai amma kai yake ce mai manzon Allah in sanya yini na dukkan shi salati ne zan yi maka yake cewa idan yukfa hammuka wa yukfar zambuka yace in dai kai hakan kai wai ga salati a gare ni yace shi kuma ubangijinka zai yaye maka dukkan wata damuwarka kuma zai kankare maka dukkan zurbanka kaga wannan ba karamin gata bane ba shine nan yake bayyana mana yake cewa yin salati ga annabin mutsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi a zaman tahiyya na karshe game da sallah da zaman tahiyya na karshe kamar yadda muka bayyana irin sallah ce mai raka'a guda biyu kenan karshen zaman tahiyyarta in mai raka'a uku ce karshen zaman tahiyyarta in mai raka'a hudu ce kenan zaman tahiyya na karshe to shine yake bayyana mana lalle shi ma yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dalili da kai hadisi Abdullah ibn Mas'ud wanda Imam al-Hakim da Imam al-Baihaqi suka wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza tashahada ahadukum fi ssalati idan ɗayan ku yayi at-tahiyya a cikin sallar shi falyaqul sai yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta wa tarahamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wannan ɗaya daga cikin sigogi na salati ga annabin mutsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi sai na 12 sunna ta 12 malai yake cewa was-sujudu ala al-anfi wal-kaffaini da yin sujada akan hanci da tahin hannaye wannan yana ɗaya daga cikin mafi yawa lasiya ma mutanenmu na karkara kurum goshin dai ya kai ƙasa in ya kai ka rasa ganewa mi aka faɗa an riga ya an taso yana da kyau duk lokacin da muka ga ƴan uwa wanda suke na karkara ni ƙoƙari da salo wanda yake mai kyau mu janyo hankalinsu diddan mu karantar da su ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tsalla haƙƙin mu ne a kansu madama Allah ya hada mu da su to suna da haƙƙi akan mu mu da ke mun sani mu karantar da su yaya ya kamata su daidaita sallar su mas'alar sallah in kana neman tolerance zero to ka zo kan sallah agun ubangiji ka leka ka gani sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mutumin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo ya mai sallama ya amsa mai sallama shi yace koma ka sake sallah dan ba kai sallah ba wannan mutumin inda za a kawo shi dan wa ba mu ba shi tsere tsere ya ta ma sama nisa irin su ne fa manzo Allah yace wanda zai ce su da muddu ko rabin muddu ya samu ladan shi kai ka dauki matsayin dutsen Uhudu ka maida shi zinariya ka bada fi sabilillahi bai kai ba muddin nan nashi ko kuma rabin muddin shi wanda ya bada wannan shi yake nuna wa nisan da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana wanda aka yi sa a cikin mafi alkhairin karni suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma dai kasancewar gashi ga manzo Allah bai mai anhwanin komai ba yazo yayi sallah yace mai ko ba kai sallah saboda sallar ka ba ta yi ba ya dawo aka sake maimaita mai yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallah ba koma bayan wannan sallar da kaga nayi irin sallar in ta shaci yayi bubbugawa ce ina nutsuwa karum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shikenan to kaga wannan kuma wafi yawa idan muka leka karkaran mu irin wannan sallah ake shi kuma a haka an ce wa sahabban manzo Allah ba ta yi ba to ina gani ina ga kai shine shi kuma horkon abinda za a leka mana ita ce wannan sallah in ta yi kyau ko mi yayi kyau in ba ta yi kyau ba to fa da kai fa matsala fa a cikin al'amari ko mi sai an bincika shi kuma duk wanda aka mai bincike wallahi sai an zartar da shi wannan magana ce ta manzo Allah mun nuqashal hisabu uziba duk wanda aka ce zo bude can kaza akai can yace wallahi sai an azabtar da shi saboda mun tsaya muka ba wa rayuwar mu ba ba mun tsaya muka ba ubangiji haƙƙin shi ba ba mun tsaya ba muka biya ni'ima ɗaya lakan wanda ubangiji yayi mana ba ni'imar ido kadai da za a dora ta akan sikeli a dora dukkan ayyukan mu a ce baka taba sabawa ubangiji ba wallahi tallahi wallahi ni'imar ido he tarin jaye abinda kai wa ubangiji ɗaya daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari ɗaya daga cikin banu Isra'il ya nema ubangiji ya mai grace a kai shi a nisantar da shi daga mutane kasancewar da kai riwaya wanda ta zo yake bayani ya shiga jirgin ruwa ya tahi jirgin ruwa igiyar ruwa ta tahi da shi wani wuri ya zamana tsawon shekara 50 yana bautatawa ubangiji shi kadai ba tare da ya hadu da wani bandana ya saba wa ubangijin shi ba shekara 50 ubangiji da ya karbi ranshi yace mai to bawa na da mi zan yi maka hisabi in yi maka hisabi da rahamata in sanya ka gida aljanna da rahamata ko kuma da aikin ka yace a shekara 50 ai ba wasa bace ba ai mini hisabi da aiki na shine da aka dauko ni'imar ido aka dora bata kai ba aikin shi na shekara 50 ba yace to ubangiji rahamaka ubangiji rahamaka shine manzon Allah kaga duk aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tun lokacin da aka aiko shi daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raya shi ne a cikin sallah in imani ne baka kai imanin manzon Allah ba in samun lada ne duk abinda zaka aikata a rayuwar nan ta duniya manzon Allah yana da kamashinka amma dai shi kanshi wadi wa Aisha yake cewa shi kanshi wadi wa sahabban shi yake cewa da suka tambaye shi yake cewa yake ce musu ba wani wanda zai shiga aljanna face da rahamar ubangiji sahabbai suke cewa hatta anta ya rasulullah har kai ma ya ma'aikin Allah yake cewa wala ana yace illa an yatagammati anniyallahu bi rahmati yace hanni ma sai dai idan ubangiji na ya lullube ni da rahmar shi kaga wannan ba karamin kalubale bane ba ka sanya mu kyautata zato a gun ubangijin ku duk inda kake zaton ubangijinka to nan zaka samu ubangijinka ana inda zanni abdi bi ina nan kullun inda bawa na yake zato na in alkhairi ka zata tabbas zaka ga alkhairi in addu'a ka roka kana da yakinin zai baka to tabbas zaka samu in rokan kai kana tunanin a'a ai ka ba wa na kwantarar ya maka ka ba wa na kwantarar ya maka ka sa ya ne an yi wani surkullo an yi waye to tabbas baka samu ba abinda kake so ba a gogo baki sanka ba shine duk inda kake zaton ubangijinka to nan fa zaka same shi shi sun ya mu kyautata zato gun ubangijin mu mu kara guratan rahamar ubangiji diddan mu same ta a gobe kiyama Allah ya datar da mu shine muna bayani kan sunna ta 12 bala yake cewa shine sujada akan hanci da tahin hannaye kenan ba dunkula hannayenka ba zaka yi ba tahin hannayenka shimmuda su zaka yi ka shimmuda tahin hannayenka bayan ka shimmuda tahin hannayenka kuma huskarka dama akan ta ake ji a wannan goshi sannan kuma hancinka shi ma ya taba inda goshinka ya taba kenan ya taba kasa wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba dan komai ba dalilin hadisin Abdullahi dan Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya hada yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zubi yace an umurce ni in yi sujada akan gabbai guda 7 yace alal jabaha wa ashara bi yadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atraf al qadamaini yace an umurce ni da in yi sujada akan goshi da shine aljabaha sannan manzo Allah ya yi nuni akan hancin shi wannan shi ma ana sujada da shi yana taba ƙasa sannan yace wal yadaini hannaye guda biyu su ma su taba ƙasa yace war rukbataini da guyoyi guda biyu yace wa atraful qadamaini da sassan yatsa kenan wannan kawuwan wannan yatsun kenan taka su ake yi kenan zaka taka su haka ba kwantar da su zaka yi ba ba nan da isa ba zaka yi ba a taka su zaka yi kamar yanda wannan yanda haka dai zaka taka su kenan wannan yatsun haka zaka taka su wannan shine abinda aka umurce ni in yi sujada akan su hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi sunna ta 13 malai yake cewa wasitratu li ghairi al-imami da sanya sitira game da wanda ba limami ba na tunanin wasitratu li ghairi al-ma'mum ne can ya rubuta ga wanda ba mamu ba kenan limami wannan nan yayi kuskure da yazo wurin sharhin yayi wasitratu li ghairi al-imami a can karatun mu na wancan satin da muka karanta matanin wasitratu li ghairi al-ma'mum ne da sanya sitira ga wanda ba mamu ba kenan wa limami shine ya kawo yake cewa liqaulihi alayhi salatu wassalam kama fil hadith an abi al-jahm abdullah ibn al-harith ibn salt al-ansari radiyallahu anhu daga abi jahm abdullah dan al-harith dan as-salt al-ansari yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa li yastatira ahadukum yace dayan ku ya sanya sitira lokacin da ya tashi yin sallah walau bi sahmin koda da dan bashi ne kwajiri kenan dan bashi mutun ya kusa ya taka shi ne kwajiri yace walau ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi yake cewa da mai hucewa gaban mai sallah da ya san irin zunubin da gare shi lokacin da yake gittawa gaban mai sallah yace kada an yaqifa 40 khairun lahu min an yamurra bayna yadayhi yace da ya hakura ya tsaya tsawon 40 yace shine mafi alkhairi a gare shi akan ya huce gaban mai sallah yace qala abu nasr yake cewa la adri ban sani ba aqala 40 yawman shin manzo Allah yace kwana 40 aw 40 shahran kush wata 40 aw 40 sanatan ko kuma shekara 40 kaga ba karamin laifi bane ba shine manzo Allah hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim dukkan sun mutar da shi yake cewa da me hucewa gaban mai sallah ya san irin zunubin da yake dora wa kanshi yace to da ya hakura ya tsaya tsawon 40 akan ya huce wannan gaban mai sallah 40 ko da awa 40 ne ai kaga ba ko minti 40 ne ai kaga ba kadan bane ba to yayi maka alkhairi ka tsaya ke gama sallar shi sai ka gitta gaban shi wannan yana ɗaya daga cikin mafi yawa daga irin jahilci wanda muke yi kaga mutun yana sallah gaban shi kuma muka ga mutun yana gittawa gaban mai sallah bai da yi daga cikin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda manzo Allah ya karantar da mu shine ka yaki mutumin da yake nima ya huce ta gabanka yace saboda wannan mutumin shaidani ne in ta kama ka buge shi dan bai dacewa wanda a matsayinka na mai sallah wani ya gitta ta gabanka ce sanya kuma yana da kyau game da mamu game da mai sallah shi ma in ya tashi lokacin da zai yi nafila ya huskanci inda ba ya takurawa mutane ba wurin hucewa ba wannan yana ɗaya daga cikin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka tashi zaka yi nafila to ka koma gehe inda ba ka takurawa masu fita ba ka buga ka zo sallah ba za ka zo wannan hatta da lokacin da ka zo a matsayinka na masbuki ana cikin sallah ka zo inda zaka tsaya in to kai kokari ka kiyaye tunda he ka ci ko sallah idan an sallame kan daga takurawa waɗanda suke neman huta in ka san masbuki ne kayi kokari ka ci ka shiga can ciki saboda kada ka takurawa masu huta lokacin da suka yi niyyar huta ka dora musu zunubin da yake karhe su wani bai san hukuncin ba, wani kuma gaugawa ce, na ga ba abin da za a yi, na huce ta gaban nashi. To shi kuma abin da manzo Allah ya karantar da mu shine ka buge wannan mutumin, kada ka bar shi ya huce saboda shaytani. Sani sanya sutura yana ɗaya daga cikin, kamar yadda muka, yana ɗaya daga cikin farillai, kamar yadda malamin ya kawo mana. Afuwan nan ya kawo li ghairil imami, sanya sutura ga wanda ba limami ba. Can baya da muka karanta lil imami ne, ita ce farilla, ita kuma wanda yake wanda ba limami ba, ita kuma sunna ce ba farilla ba. Sai dai kan mas'alar wannan ta sunna, da kwai maganar da malamai suka kawo suke cewa idza sallal imam ila sitratin lam yahtajja al ma'mum ila sitratin ukhra. In dai limami ya sanya sitra, to ma'mum bai buƙatar ya sanya sitra. Da kwai dalilai wanda sahabi Abdullah ibn Abbas ya shigo har da jiki cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana bi cikin sahu, yana hucewa tsakankanin sahu da sahu. Bab manzon Allah da aka ƙara sallah bai mai inkari ba, hasali manzon Allah yana kallon duk abin da yake wa kanuwa a bayan shi, amma dai manzo Allah bai mai inkari ba. To ka gani hadda jakki ba ma wai mutum ba, ka gani wannan bai karya wa mutum sallah barantana da wannan. Shine nan malamai sun yi bayani, yana ɗaya daga cikin sunna, amma dai kasancewar ba buƙata haka, kamar yadda yau ka da lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka da kwai riwaya wadda Imam al-Bukhari ya kawo, yake cewa wala ya'muru ahadun min khalfihi biwad'i sitratin ukhra. Don idan manzo Allah ya sanya sitra a gaban shi, to bai umurta mamun shi da wani ya sanya wani abu a gaban shi a matsayin sitara. Sai dai nan mala ya kawo shi daga cikin sunna, sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai dai nan ya kawo wata masala, yake cewa al-mukhtaru an yaj'al as-sitrata an yaminihi aw shimalihi wala yasmudu ilayha wala yastatiru bi najasin ka asiyati al-mirhadi wala bi mushawishin ka imra'atin wa halaqatin mutahaddithina. Yake cewa game da bamu, idan ya tashi sanya sitra, ya sanya ta bangaren damar shi ko bangaren hannu gumen shi, kada ya sanya ta a gaban shi. Ika dai wannan dai fahimta ce. Sai dai ya bayyana mana ba a yin sitra da duk abin da yake da najasa. Ka so ka sanya shi a gabanka ya kasance matsayin sitra a gare ka. Yace ko kuma wani abu wanda yake mai motsi, wanda yace ya kawo misali, yace kamar mace, ka sanya ta ta kasance a matsayin sitra a gare ka, ko kuma wa'ansu ne a gaban ka suna hira, ka sanya su kasance matsayin sitra a gare ka. Yace bai dacewa. Yace wala bi ma la yasbutu ka dabbatin wa sabiyin. Yace ko kuma ka sanya abinda bai da tabbas, yana iyawa ya gusa a koda yaushe. Ya kawo misali, yace kamar dabba, ai baka kulle ta bata kasance maka matsayin sitra, sabiye tana iya tahiyarta. Yace ko kuma yaro ka ajiye shi a gaban ka ya kasance maka matsayin sitra, shi ma wannan ka gani yana iya ya ga wani abu ya ji hankalin shi tahiyar shi. Yace kaga wa'annan bai kamata ba. Yace khawfu dhihabihi ma, yace dalilin kasa tahiyar su su bar maka wurin. Yace wala bi hajarin wahidin li alla yashtabiha bi ibadati al-awthan, ko kuma mutun ya kawo dutse kurum ya sanya shi a gaban shi, dutse guda ɗaya lanka ya ajiye shi a gaban shi. Yace wannan kuma he ka gani kamar wani idan ya gitta sai ganin kamar dutsen ne kake bautatawa, shi ne kaga irin wannan abin sai a nisance shi. Nan ya kawo yake cewa mutum yana iya kasancewa sutura a gaban wani, wani sai ya ce idan ka kabar da sallah, he gani wani ya tashi ya bar maka wurin, kakka muni sallah, kakka muni sallah. Ana yin sutura ga mutum, manzo Allah yana yin sallah, Aisha tana gaban shi, idan ya tashi yin sujada saboda ɗakin kumcin ɗakin, sai ya zunguri ƙafarta, sai ta nannaɗe ƙafarta a gaban shi yayin sujada. Idan ya tashi kuma ta miƙe ƙahuwarta, kaga wannan yana ƙara tabbatar maka wane yana iya kwanci a gaban ka kai sallar ka, ba ruwanka, ba shi kakewa ba, Allah ka kakewa ya kasance maka matsayin sitra. Shine nan ya kawo yake cewa kaga ba za ka sanya mace ba ko wa'ansu mutane wanda suke hirawa ka sanya su a matsayin sitra ba, ko kuma ka sanya yaro saboda yana iyawa ya bar wurin ya tahiyar shi. Amma dai idan mutum yana kwance kana iya yin sitra da shi kai sallar ka, baka da wani laifi a wannan. Ga manzon Allah yayi, Aisha tana kwance, shi kuma shi manzon Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, abun koyi ne a gare mu. Aisha take bayyana mana hadisi ne wanda yake ingantacce a cikin sahih al-Bukhari, yake cewa manzon Allah ya kasance yana sallar dare, idan ya kai sujada sai ya zunguri kafata gamazani, yace sai ya taba ni, yace idan ya taba ni sai in nannade ƙahuwa na, lokacin nan yace wal buyut take cewa wal buyut laysa fiha misbah babu wuta a dakunan mu a lokacin da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yau kai aka cire maka ta yau gani zaka yi kamar Allah ya hushi da kai to haka aka rayu shine kuma zahin da ake yi yanzu lissahin da aka yi wannan kamikilin da ake yi ce aka yi duk duniya ba inda ake yi shi kamar Madina karan 2 degree sankan 2 degree ake yi kuma a wancan lokacin haka suka rayu haka aka rayu ka leka ka gani duka ɗakin girman ɗakin manzon Allah kar surturwa ne cikin shi ba wani abu ne kuma ka leka yanayin girman jikinsu ai kullum ana tahiya ne ana ragewa mun kuma mun yanzu nema kake yi ka gina turwa shan mursala Aisha take cewa wata uku ake yi hayaki bai tashi a gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Abdullahi yake cewa dan uwanta yake cewa to me kuke ci yake cewa abu biyu ne muke ci bakake guda biyu ruwa da dabino su ne kurbu abincin gidan manzon Allah wata uku hayaki bai tashi ba ba dora ba baranta da aci kaleka ka gani yanda suka rayu Abu Hurairah yake cewa wata rana na huto yunwa ta kai mini makurata na rasa yinda zan yi yace kurum naga hade da Abubakar na me farlat in nan din yanda za a yi gane yace mini zo mu tai gida daga ci abinci yace bai fahimta ba na hade da Ubar na me shi ba na me din yanda za a yi ba za ya zo yace ba wani yunwa nake ji ba na abin da zan ci ba a'a ai su al'amari na masu imani masu mawaratar zuci shine yahsabuhum aljahilu aghniya min at'affuf jahili ko wanda bai san halin da suke ciki ba sai ya ringa tunanin ai wani ai mu wadaci ne wani mai kudi ne ya wanke kayan shi ya sanya mai kyau ya zo yana maka dariya ya zo yana ka ganci cikin har'a sai kai tunanin kurum wannan mutumin ya hika dukiya shi kuma wadatar zacce ce cikin ya a kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah Allah ya wadata shi yake bayyana mana lalle wadata ita ce wadatar zuciya in ka yarda ka amintu da abinda ubangiji ya kasa ya baka wannan ya wadata ka ita ce muƙuratar wadata baka hangin na wani baka kyashin na wani baka cewa dan an ba wani kai ma sai an baka a'a abinda Allah ya bani shine rabona shine Allah ya wadata ni da shi kuma wannan cikin godiya muke Allah ya dada mana haka yazo Umar ya huce yace saka ga mun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kalle shi ya fahimci halin da yake ciki yace to zo mu tafi yace da suka zo madara ce a cikin koko aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalle ta yace ko ni aka ba ai wannan hina shan ya ta au manzo Allah yace tayi ka kirawo ahlus suffa sun kai mutun 70 ya kiskirin yace to shi dai umarni na manzo Allah amma dai ni dai wannan ko ni aka ba hina shan ya ta aka kirawo su wannan ya sha yayi tatil ya ba wannan ya sha dai da kowa yake cewa mun kusan 70 da yace dai da kowa ya sha sai ni sai manzo Allah yace madarar yanda dazu take haka take bata canza ba kuma kowa ya sha ya koshi yace a wannan halin da aka bani manzo Allah ya miko mini yace mun sha yace na sha na ajje na miƙa manzo Allah yace a sha dai kai dai Abu Huraira yace na sha yace mun na me da me yace mun a sha dai Abu Huraira yace wallahi manzo Allah ba wuri ta cikin ya cika a lokacin nan manzo Allah ya sha da ya sha kuma sai ya kare ita to haka suka rayu haka kuma Allah ya ma rayuwa albarka yanzu ka gani menene namu ambato na gari wa an su an musu albashir in gida aljanna wa an su kana da yakinin tabbas in gida aljanna ne wa an su kuma ka sani albarkacin zamantake wasu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin gudunmuwar da suka bai wa addini insha Allah su ma'an aljanna ne shi sai ya ba wani abu wanda yake dawwama game da wannan rayuwar ta duniya bal tu'siruna alhayata ad-dunya matsalan mu mu ɗan adam shine ko matsalan mu rashin fahimta ko wanda ubangiji ya jarrabe shi sai ka gani yana fifita wannan rayuwar ta duniya akan rayuwa wanda take madawwamiya har abada da zaran an ce 60 ta shiga 70 ta kai wallahi kalla ma ka ji mutun yace maka yana jin dadin rayuwar duniyar da zaka ji dadin rayuwar duniya 20 30 40 50 inda wadata 60 amma dai daga an kai 60 70 wallahi kalla ma ka ji wani yace maka kurmi yana jin dadin guin komi ya canza da kai abinda zaka ci shi jiya ko wancan shekarun ka ji dadin shi yanzu ko an baka ba wani gu da zaka ci rayuwa ta canza to dan me yasa ya baka gina ba gobanka ba dan wannan ka gina gobanka a cikin wannan rayuwar ta duniya kokarinka ya za a yi ka gina wannan rayuwar ta duniya abinda bai da tabbas in ka tara ka ci wa'ansu za su ci ko ya ne ni Ali ibn Abi Talib ya dauki tawaga ya taho nan bakai makwantai na garin Madina ya shiga cikin bakai yake cewa ya ku makwanta wannan kabarurruka labarin da zan ba ku shine guda uku dukiyoyinku da kuka tara an raba an ba wa masu haƙƙi haƙƙinsu matanku da kuka bari wa'ansu sun aure gidajen da kuka gina bainayen da kuke so kuka gina gidajen alhurman wa'ansu sun shige takan yi dukiya ta gamu da hushin magada wani daga can gehe maƙiyinka nema ya zo ya ce ku gusa mini bari in bugi kansu ya zo ya ce bari mu raba ai aiyan lanwana ne bari mu raba rikici ya sai abin a wulakance wanda dadaranka ko da ta doka ya kai aka ce maka wannan wurin da ka ba da dukkan wata himmarka ka gina an saye shi a kaza wallahi abin sai ta kama ka haka za a tozarta ya ce wannan abubuwan guda uku ai su ne muke nema a rayuwar nan ta duniya dukiya iyali makwanci shi ne dukiyar da muka tara ɗiyan da muka aifa wani ma ba ɗiyanka ba ne ba kalala ne wani daga can dalilin wani zuwa wani su za su ci gada da kwai gadan da aka raba kishiyar jikan wadda kaka ce san ba mi zan ce ba kishiyar jikan mai gada ita ta ci gadan na kaga dai matsalar rayuwa kenan kishiya ta jikanta ita ta ci gadan ita wannan kakanta ta kaka ce ta rasu ba a raba gadanta ba diyarta ai za ta gade ta diyarta ta gadi gadanta ita ma diyarta ta wannan ta rasu diyarta za ta gadanta kenan zuwa daga sama har ƙasa kaka ta rasu diyarta za ta ci gadanta ba a raba gadan ba diyarta ita ma ta ci gadan za ta ci gadan wannan ta rasu diyarta za ta ci gadanta ita ma ta rasu wa zai ci gado miji zai ci gado tunda in bisu da datsan kanunsu miji yana da rabin dukiya in dai babu datsan kanunsu kuma batta da wani da rabin dukiya ta shi ci yanzu wannan dukiyar ta kakarta da ta wadda ma'aikiyarta za ta gada da wadda ita ma za ta gadan duka aka raba aka ba mijinta mijin kuma ya mutu shi ma bai da kowa matar shi kishiyarta ita ta ci gada to kana ta fafutuka ko ana ta fafutuka wanda ma ake a dawon shi zai zo ya ci gada da kwai gadan da nan aka raba shi mutanen wanda suka ci gadin nashi ba su taba ganin shi ba bai san sa ba bai san shi ba aka kira wasu aka ba su miliyan 77 bai san sa ba bai san shi ba mutuwa yayi bai da kowa ya tara dukiya ɗan uwan uwar shi ne suna wancan ƙauyen shi bai taba zuwa ya ziyarce su ba su bai taba takowa maraya ba suka zo suka gan shi ba ai shi ne ake kiran shi ai shi ne ubangiji yake kiran shi da kalala gadan dariya bin san ka ba bin yi wahala bin san samun ka ba amma dai in kwanta in danne dukiyarka ka kwanta in danne dukiyarka ka gani shine Ali ibn Abi Talib yake musu kashe yake fadi musu abinda da yau ka dukufa a rayuwarku kuna neman to shine dai zamu ba ku labari dukiyarku an riga ya an raba ta kowa an bashi ka san shi matanku daudan da kuke so kake gani ka jajirce ka sha wahala ka auro wani da banza ya riga ya aure ta kuma cikin dukiyar ta ka za a yi bushasha haka gidajen da ka bada himmarka ka gina su ma ga sunan wa'ansu ne suka shige su yace to dan haka kuku ba mu labarin ku akwai wanda zai bada labari sai abinda ubangiji ya riga yi ko sunna ta manzo Allah ta karantar da mu shine imma a azabtar ko kuma imma mutun ya kasance kabarin shi raudatun min riyadil janna wani dausayi ne daga dausayin gidan aljanna Allah ya datar da mu wannan shine karshen karatun mu insha Allah kidan sati mai zawa sai mu shiga cikin fada'ilus salati insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya biya mata ya tabbatar mata da shi ya sanya albarka a ciki duk abin da yake sharri ne game da addini game da rayuwa game da iyali muna fatan ubangiji ya canza mana shi da mafi alkhairi a cikin rayuwarmu iyayenmu da amanna arziki da suka rigaya mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu ya wasa'a musu cikin kabarinsu ya sanya aljanna ita ce makomarsu ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus wannan kasa ta muna fatan ubangiji ya amintar da ita wani abu wanda yake barazana ne game da tattalin arzikinmu game da abin da ya shafi tsaronmu muna fatan ubangiji ya canza mana shi da mafi alkhairi ya kiyaye mu ya kiyaye ƴan ƙasa ya kiyaye jagorori Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Thank you.